عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci na daya ga watan Al-Muharram Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan shekara abubuwan da muka yi na alkhairi a shekarar da ta gabata Allah madaukakin sarki ya karba mana kusakuran da muka yi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya tsare mu dukkan wani abin ki da ke cikin wannan shekara Allah madaukakin sarki ya faranta mana a cikin wannan sabuwar shekara ta musulunci daidai da 26 ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda al-Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine zai zanto darasi na 65 a cikin wannan littafi mai albarka mun karanta fasalin dake magana akan Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sha gwagwarmaya yayi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga wannan addini inda ainihin wato istajaba lahu ibadullah aka samu bayin Allah sun amsa kiransa daga kowace kabila sai zamto wanda yayi tsere ya tsere yayi fintinkau wajen karbar musulunci cikin manya a cikin al'ummar manzon Allah shine Abu Bakar Siddiq kuma ya karfafi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi kira zuwa ga Allah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu daga cikin manyan sahabbai suka musulunta ta dalilin sayyidina Abu Bakar radiyallahu an wanda mun ji a cikin mata kuma aka samu Nana Khadija radiyallahu anha wadda ita ma ta dauki nauyi na siddiqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita qad khashitu ala nafsi faqalat abshir fa wallahi la yukhzika allahu abada ma'ana tana daga cikin wayanda suka karfafa gwiwar annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin wadda ta goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta taimake shi ta kasancewar ta tare da shi a cikin addini da kuma taimakonsa ta fuskar ainihin wato gudunmawa da dukiyarta da dukkan wani abu na karfafawa da goyen baya wannan yana daga cikin abin da yasa ta samu matsayi mai girma a cikin wannan addini na musulunci mun ji wasu daga cikin sahabbai duk da suka musulunta a karan farko irin su sayyidina Ali radiyallahu an wanda yana dan shekara 8 wasu kuma suka ce ya dan fi 8 kadan ya musulunta lokacin yana karkashin kulawa da renan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai Zaid bin Haritha wanda mun karanta kadan daga cikin abin da ya faru a gare shi na zuwan iyayensa domin tafiya da shi bayan yana karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a karshe mun ji ya zabi zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam fiye da komawa hannun iyayensa cikin 'yan uwa da dangi ya zabi al'umman musulmi sahabbai su zama danginsa a madadin danginsa na jini, ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai masa gurbin iyayensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan abu, har ma ya shelanta cewa ya sanya Zaidu ya zamanto a dinga kiransa da Zaidu ibn Muhammad. Haka aka dinga kiransa Zaidu ibn Muhammad a madadin Zaidu bin Haritha, har zuwa lokacin da aya ta sauka cikin suratul Ahzab aya ta 5, ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah. Daga wannan lokaci ne aka koma kiransa da sunan mahaifinsa Zaidu ibn Haritha. Wannan duk mun karanta Muslim Tawwaraqatu bin Nawfal, wani dattijon arziki kuma yana da dangantaka da Nana Khadija radiyallahu anha, wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika a cikin karon farko cikin garu Hira, wanda wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furgita wajen Waraqatu bin Nawfal aka kawo shi, shi ma ya gaya masa wasu maganganu na ƙarfafa gwiwa da kuma yi masa albushir ɗin wani kyakkyawan abu da zai faru a gare shi, kuma dama duk sanda Allah ta'ala zai ɗaukaka ɗan adam ko zai ɗaukaka mutum, to akwai jarabawa da tarko kala-kala da mutum zai tsallake kafin ya samu matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minhum Bilal. Cikin darasin da ya gabata akwai Ammar ibn Yasir, akwai mahaifinsa Yasir, akwai mahaifiyarsa Sumayya, wayannan duk suna daga cikin ƴan ajin farko na karɓar addinin musulunci. An azabtar da su, an gana musu azaba matuƙa, kamar yanda tarihi ba zai manta da irin azabar da aka yi musu ba, da kuma irin ɗaukaka da matsayi da suka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Har annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shige su ana yi musu azaba, ya ce sabaran ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Kaga wahala ta ƙari, an musu alƙawarin ƴan aljanna ne. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minhum Bilal. Daga cikin waɗanda suka musulunta a karan farko akwai Bilal ibn Abi Rabah. Fa innahu udhiba fillahi ashadd al'adab. Wannan bawan Allah mai kiran sallah, babban ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Bilal an azabtar da shi akan addinin Allah azaba mai tsanani. Hana alaihim, wanda wannan azabar ta zama mai sauki gare shi akan su. Wahanat alaihi nafsuhu fillah, kuma ya yadda da wulakantar da kansa wajen wato riko da addinin Allah. An yi masa wulakanci kala-kala, an azabtar da shi ƙarshen azaba, ya shanye raɗaɗin azaba, ya kuma haɗiye dukkan wani wulakanci da aka yi masa don riko da addinin Allah. Wa kana kulla mashtadda bihi al'azab, ya kasance Bilal duk sanda azaba ta yi azaba, aka gana masa azaba, ya kulu ahadun ahadun, abinda kawai yake faɗa, Allah shi kaɗai ne, Allah shi kaɗai ne. Fayamurru bihi Waraqatu bin Nawfal, akan samu wasu lokutan Waraqa ibn Nawfal yakan shige Bilal a wannan mawuyacin hali na maulakanciyar azaba da ake yi masa, amma ba abin da zai iya yi masa, domin waɗanda suke azabtar da shi a wannan lokacin ludayinsu na kan dawo, su ne suke da faɗa a ji, su ne manyan gari, don haka babu yanda aka iya. A lokacin musulmi suna da rauni, da aka idan Waraqa ibn Nawfal ya zo shigewa ya ga irin abin da ake yi wa Bilal, fa ya kuli ya kance i wallahi ya Bilal ahadun ahadun, ya ce haka yake wallahi Bilal, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, wallahi amma wallahi. Waraqa ya kance amma na rantse da Allah, la in qataltumuhu, wallahi idan sanadiyar wannan azaba mawuyaciya da kuke gana wannan bawan Allah in kuka kashe shi, la attakhidhannahu hanana, to ni kuma zan rike shi a matsayin abun buga misali a tarihi na wanda ya kamata a tausayawa. Wannan ka koma cikin Ibnul Athir, ya kawo ta cikin Usudul Gaba, kaduba usudul gaba ibn al-asir ya ambaci wannan kisa ta bilal a mujalladin sa na farko shafi na 237 a tarjuma bilal ibn abi rabah radiyallahu an sai dai shi ibn al-asir ya kawo kissar da lafazin wallahi la im mutta ko mitta ala hadha la attakhidanna qabaraka hanana yace na rantsi da Allah idan ka mutu ta wannan hanyar idan wannan azaba akan ruko da addinin Allah ta zama silar mutuwarka to ni kuma na rantsi da Allah zan riki kabarinka ya zama mun gurin hananan da zan dinga nuna tausayina da jin kaina ma'ana a wannan lokacin kila ba a hana irin waɗannan abubuwan kamar yadda malamai suka faɗa yayi rantsuwa ko kuma suka ce ya faɗa haka ne bisa ga ilimin sa bai ba tare da yana da masaniyar hakan ba daidai bane da haka yake cewa zai rike kabarin Bilal ya zama gurin tarihi da ba za a manta ba wajen nuna alhini wajen nuna tausayawa bisa ga irin azabar da idan sa ya gani ana yi wa Bilal ibn Abi Rabah kuma ba dan ya bata wa kowa ba laifin sa kawai ya musulunta ya karba addinin musulunci walamma shtadda adahum ala almu'minin a lokacin da cutarwar Qurayshawa ta tsananta akan mu'minai wa putina minhum man putina aka fitini wa'anda aka fitina a cikin mu'minai adina Allahu subhanahu wa ta'ala lahum Allah madaukakin sarki yayi izini ga mu'minai fil hijratil ula da su hijira ta farko a addinin musulunci ila ardil habasha zuwa kasar habasha wa kana awwala man hajara ilaiha farkon wanda yayi hijira zuwa kasar habasha Uthman akwai sayyidina Uthman radiyallahu an didda dangi da sayyidina Uthman yake da su didda wadatar da yake da ita wannan yanayin ya sa daga cikin wa'anda suka yi hijira suka bar mahaifarsu suka bar ƴan uwansu suka bar hada-hadarsu ta kasuwanci saboda irin bala'i da ake nuna wa wa'anda suka yi imani a wannan lokacin hada sayyidina Uthman radiyallahu an wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayya binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadda matarsa Ruqayya yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wa'anda aka yi hijira farko da su zuwa Habasha wa kanu 12 rajulan sun kasance mutum 12 ne maza 12 ne wa arba'a niswa da mata hudu a lokacin dududu wa'anda suka yi hijira daga Makka suka yi hijira gudun hijira zuwa garin Habasha ko kasar Habasha maza 12 mata hudu kaga dududu mutum 16 kenan kharaju kuma shi ma fa sun fice ne daga garin Makka mutasallilina suna masu sulalewa sirran aboye wannan ya dan bir kaman zai je bayan gari ya dan yi wata bukata daga nan ya sulale ya tafi wannan ba wai a jumulce suka iya haduwa suka fita gaba ɗaya lokaci ɗaya ba hakan bai yiwa a wannan lokacin tsaye bayan ɗaya suka dinga zare jiki sun dai yi wani wa'adi cewa za su haɗu a wani guri amma dan badda sawo sai dai ɗaya biyu haka aka dinga sulalewa ana ficewa har suka haɗu a inda suka haɗu suka kama hanya zuwa ƙasar Habasha fa waffaqa Allahu lahum sa'ata wusulihim ila sahili safinataini Allah madaukakin sarki yayi musu gamdakatar a daidai lokacin da suka isa zuwa gabar kogi sai ga jiragen ruwa guda biyu fahamaluhum sai suka dauke su wa kana makhrajuhum fi rajabin ficewar su daga garin Makka zuwa kasar Habasha ya kasance ne cikin watan Rajab minas sanatil khamisati minal mab'ath daga shekara 5 daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 5 wannan abu ya faru da haka sai Allah madaukakin sarki yayi musu muwafaka sun fice akwai yuwar abu sawun su akwai yuwar a samu leakage a samu labari ya fita abu sawun su kuma ana iya a cin musu a kama su sai Allah yayi musu muwafaka aka samu coincident suna zuwa bakin gabar teku wanda da an samu jinkirin samun jirgin ruwa to akwai yuwar a zo a cin masu suna zuwa sai ga jiragen ruwa sun iso gurin da aka suka dauke su suka tafi tare da su hakan ya faru ne a shekara ta biyar bayan hijira bayan wato hijira afwan shekara ta biyar daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharajat quraishun fi atharihim kaji ba quraishawa sun bi sawun su hatta ja'u sahilal bahr har sai da suka zo gabar wannan tekun falam yudrikuhum amma Allah madaukakin sarki bai ba su ikon su riske su ba an yi ta mutanen annabi Musa da mutanen su da mutanen sa ko inna lamudrakuna qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin an gane ko to da haka Allah ta'ala bai ba su ikon su riske su ba domin sun je har daidai wannan bakin gaba amma sun tarar sun samu jirgin ruwa har sun tafi thumma balagahum suna can kasar Habasha sai labari ya je musu anna quraishan kad kaffu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka samu labarin cewa fa quraishawa sun dagawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa sun dan sassauta sun kame daga cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan jita-jita da labarin da ya riske su kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu quraishawa sun dan sarara masa sun dan raga masa sun kame faraja'u jin labarin cewa mai gidansu an daga masa kafa sai suke ganin duk an janye wannan cutarwa da haka sai suka kama hanya suka dawo dan diddadin inda kake garin ku yafi ko ina an fahimta duk inda zaka je akwai yuwar a tsangwame ka duk inda zaka je komai jin dadin da kake ji ba nan ne mahaifarka ba a can akwai dangi akwai iyaye akwai yan uwa maza da mata can kuma inda ka je kai kadai ne ba wani wanda yake tare da kai a matsayin dan uwa na fata an gade da haka sai suka yi sha'awar su sake dawowa zuwa garin Makka faraja'u falamma kanu duna makkata bi sa'atin yayin da suka kasance dan lokaci kankani ya rage su shigo garin Makka ma'ana suna dab da shigowa garin Makka balagahum sai kuma suka sake samun labari annahum ashadda ko annahum ashaddu ma kanu adawatan ai quraishawa ba sassauci suka yi ba tsanani na adawa ne ya karu doriya akan wanda suka kasance su suna da masaniya akai lokacin suna garin Makka Allah bai ba su ikon su shigo garin Makka ba sai labari ya isan musu cewa fa ba fa sassauci wancan labarin da suka ji na farko ba sahihin labari bane gaskiyar al'amari tsanani karuwa yayi ma ba ruguwa yayi ba to anan fadakhala man dakhala minhum wa'anda suna ganin ga mahaifarka ga ka ga garin ku kana kallon gine-ginen garin ku kana hango bishiyoyin garin ku ka fara jin iskar garin ku ka fara marari da ainihin wato begen haduwa da iyaye da yan uwanka sannan sai ka ji labari ba haka bane daka wasu suka yi karfin hali duk da sun ji labarin fa ba dadi haka dai suka shigo karka manta shigowar ma fa ba wai haka suka shigo ba bijiwarin sai ta hanyar alfarmar masu alfarma sai ta hanyar jiwar da alfarmarwa ne to shikenan mun yadda wani da wani su shigo shi da bijiwarin kai da garinku kai da kasarku amma ba a bari waɗanda ma suka ce za su shiga su shiga kai tsaye ba duk da fa in sun shiga ma ba dadin shigar za su ji ba wahala ce amma sai da makwabtaka ta wani wanda suka sani sai da alfarmar wani wanda suka sani wa fi tilkal marra a wannan lokacin ne da Khalabun Mas'udin Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana cikin wanda suka shigo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama wa huwa fi salati to lokacin manzon Allah yana cikin sallah falam yarudda alaihi dan haka bai mayan masa da sallama ba kamar yanda Imam al-Bukhari ya kawo wannan ruwaya a cikin al-amalu fi salati hadisi mai lamba ta 1199 Imam Muslim shi ma ya kawo wannan kissa wannan hadithi na Abdullahi dan Mas'ud cikin Al-Masajid wa Mawadhi'is Salah hadithi mai lamba ta 538 hadithin Abdullahi dan Mas'ud hadha huwa sawab wannan shine zance wanda yake na daidai kaza qala ibn ishaq wannan shine yanda ibn ishaq shi ma ya kawo a cikin tarihin sa qala sai ya ci gaba da bamu labari yace wa balaga ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alladhina kharaju ila alhabashati islamu ahli makkah labarin wayanda suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi hijira zuwa kasar Habasha sai suka samu labarin musuluntar mutanen Makka ma'ana sun ji labarin mutanen Makka da sun musulunta fa aqbalu dan haka suka da lam lima balagahum min zalika sabila labarin da ya ishe musu ya same su na haka cewa ai yanzu ma babu sauran adawa mutanen Makka sun karbi musulunci hatta idza danau min makkata har sai da suka zo dab da shigowa makka balagahum anna zalika kana batilan sai suka samu labarin wannan labari da yaje musu ƙarya ne ba gaskiya bane falam yadkhul ahadun minhum babu wani mutum daya da ya shigo cikin garin makka a cikin su illa bijwarin sai da alfarmar wani sai da makwabtakar wani cikin mutanen makka aw mustakhfiyan ko kuma sai a boye wa kana mimman qadima minhum abdullahi dan mas'ud yana daga cikin wayanda suka shiga garin makka daga cikin wadanda suka dawo fa qama biha ya zauna a cikin garin makka hatta hajara ila madinati bai ƙara yin wata hijira ba haka yayi ta hakuri da gwagwarmaya da kwaramniya da azaba da wahala yana zauna a cikin garin makka har sai da lokacin hijira yayi zuwa garin madina fa shahida badaran ya halarci yakin badar wa uhudan da yakin uhud fa zakara minhum ibn mas'ud daka abdullahi dan mas'ud ya ambaci wasu daga cikin wayanda suka yi wannan hijirar suka dawo ainihin wato suka samu shiga cikin garin makka wa hadithu zaid bin arqam hadithun zaid dan arqam wanda imam al-bukhari ya rawaito shi cikin al-amalu fi salah hadithi mai lamba ta 1200 Imam Muslim cikin Al-Masajid wa Mawadhi'is Salah hadisi na 539 ujiba anhu bi jawabain hadisin Zaid bin Arqam an bada amsa game da wannan hadisin da amsoshi guda biyu ka san shi hadisin Zaid dan Arqam yana nuna ana yin magana a sallah kana iya ana sallah kana magana kai magana da na kusa da kai ku dinga tattaunawa ana sallah sannan hadithin Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta yanzu yazo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sallama yana sallah bi amsa ba to shine ya zamu yi jam'in waɗannan hadithai guda biyu hadithin Zaid bin Arqam yana fa'idantar da yin magana a sallah hadithin Ibn Mas'ud yana fa'idantar da rashin yin magana a sallah to sai yace amsa game da hadithin Zaid bin Arqam amsa guda biyu ce ahaduhuma ɗaya daga cikin amsar da zaka ji mai sauraro annan nahaya wancan hanin sabata bi makka ya tabbata ne a garin makka thumma udhina fihi bil madina sannan aka sake bada izinin a iya ci gaba da magana a sallah a garin madina thumma nuhiya anhu sannan kuma aka sake hanawa an gane ko an hana ana sallah ana magana a garin makka bayan an zo madina sai aka bada izini a iya yi kuma daga bisani kuma aka sake hanawa wannan shine amsa ta biyu game da hadisin Zaid bin Arqam athani jawabi na biyu anna zaidan shi Zaid bin Arqam min sigari sahaba yana daga cikin kananan sahabbai wa kana huwa wa jama'atun ya kasance da shi da wasu mutane ya takallamuna suna magana fi salati in suna sallah ala adatihim bisa al'ada su da suka saba ko a waje ko ba a sallah ba sukan yi magana to ko da suka yi sun san wannan al'adar suna yi ko ba a sallah ba ana tattaunawa tsakanin aboki da aboki to ko da ana sallah ma sai su ci gaba da tattaunawar su walam yabluguhum nahyu hana yin magana a sallah su bai je musu ba haji ko ilimin bai same su ba cewa fa an hana in ana sallah ayi magana falamma balagahum intahu shi yasa daga bisani da suka samu labari daga baya da suka ji labarin an hana yin magana a sallah ai sun daina. Ai an samu jawabin ya fito ko? Thumma ishtadda al-bala'u min quraishin, za a mayar da mu cikin dai kissar da muke karantawa ta al'amarin musulunci da quraishawa. Thumma ishtaddat al-bala'u, sannan bala'i fa ya ƙara tsanani. Min quraishin, daga quraishawa. Ala man qadima min al-habashati, akan wa'anda suka dawo daga habasha, wa gairihim, da wasun su. Wa'annan da suka dawo daga cikin daga kasar Habasha kuma suka samu shiga cikin garin garin Makka, ba fasha suka yi da dadi ba, bala'i karuwa yayi akan su da kuma sauran musulmi da basu samu fita ba suna cikin garin Makka. Wasadad bihim asha'iruhum, ai suna shiga kowane wanda ya musul, duk wanda ya musulunta dangin su sai suka danke su, shine sadat bihim asha'iruhum, dangin su sai suka danke su suka dinga gana musu azaba. Fa adhina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, azaba ta yi azaba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba wa sahabbansa izini fil khuruji ila al habashati, yace ku sake fita zuwa kasar Habasha, marratan thaniyatan, karo na biyu. Fa kana khurujuhum athani, wannan fitar ta su ta biyu ta kasance ashaqqu alaihim, ta fi wahala a kansu, saboda wancan karan na farko Quraishawa ba su ankare ba, aka dinga fita ana silalewa, wannan karan tunda sun san an yi wancan sai suka dauki matakai game da dukkan hanyoyin da a iya fita ta wannan hanyar. Lalle ko dai mutum ya bar musulunci ko kuma su ci gaba da azabtar da shi, da haka hanyar ma a samu a fita ai hijirar sai ta yi wahala. Wala qaumin quraishin adhan shadidan, sun hadu da wato cutarwa mai tsanani daga quraishawa. Wasa'uba alaihim ma balagahum anin najashi min husni jiwarihi lahum, su quraishawa labarin da ya zo musu daga najashi na kyakkyawar kulawa da makwabtaka da ya nuna wa musulmin da suka yi hijira zuwa can, sa'uba alaihim ya yi musu zafi, ba su ji daɗi ba. Na fata an gane, da haka sun ji cewa ai musulmi da suka yi hijira zuwa Habasha a karan farko ai sun ji daɗi, an ba su sun sake suna walwala suna addinin su a can, da haka wannan abu sun ɗauka in sun je can ma ba za su samu walwala ba, za su samu jin daɗi ba, sai suka ji sun samu kyakkyawar kula, to wannan abin ya yi musu zafi. Fakana uddatu man hajara fi hadhihi al-marra, kwa fakana iddatu man hajara fi hadhihi al-marra 83 rajulan, sai ya kasance adadin waɗanda suka yi hijira a wannan karo na biyu maza 83, in kana Ammaru bin Yasir fihim, duk da cewa Ammaru bin Yasir yana cikin su shi ma. Wa minan nisa'i 19 imra'atan, a cikin mata kuma mata 19 ne suka yi wannan hijirar ta biyu. Wannan yana nuna maka ba daɗi garin Makka, kaga wancan karan dududu waɗanda suka yi hijira mutum 16 ne, maza 12 mata nawa 4, amma wannan karan ne yana nuna maka garin yayi zafi, garin ba daɗi. Sai zamanto adadin waɗanda suka yi hijira maza 83, maza mata kuma ainihin wato 19. Qultu, Ibn al-Qayyim ya ce, qad dhukira fi hadhihi ath-thaniya, a wannan karo na biyu an ambaci Uthman wa jama'atun, an sake ambatan sayyidina Uthman wa jama'atun, da kuma wasu jama'a, mimman shahida Badaran, daga waɗanda suka halarci Badar. Fa imma an yakuna wahman, ko dai ya zamanto ambatan sayyidina Uthman da aka sake yi a hijira ta biyu da wasu daga cikin waɗanda suka je Badar, ko dai ya zamanto kuskure aka samu, wahami ne. Wa imma an takuna lahum qadamatun ukhra, ko kuma ya zamto suna da wani matsayi wanda yake ya gabata ukura wani daban kabala badirin kafin yakin badar in aka fassara abin a haka fa yakunu lahum thalathu qadamatin sai ya zamto suna da wato rigaye ko gabata daidai har guda uku suna da hijira daidai har guda uku kenan walidhalika qala ibn sa'd da haka malamin tarihin nan ibn sa'd wa gairuhu da waninsa suka ce innahum lamma sami'u muhajara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai su waɗanda suka yi hijira zuwa habasha yayin da suka samu labarin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raja'a minhum thalathatun wa thaman wa thalathuna rajulan ai an samu maza 33 sun dawo wa minan nisa'i 80 amata kuma an samu mata 8 sun dawo minhum rajulani bi makka famata kai minhum rajulani bi makka mutum biyu daga cikin su da suka dawo sun mutu a garin makka wa hubisa bi makkata sab'atun an kuma tsare mutum 7 a garin makka wa shahida badaran minhum 24 rajulan a cikin su waɗannan din kuma mutum wato 24 mutum 23 da hudu su kuma da su aka je yakin badar sun halarci yakin badar falamma kana shahru rabi'il awwal lokacin da watan rabi'il awwal ya kama sanata 70 min al-hijra a shekara ta 7 daga hijra kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitaban ila an-najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiqa ya aika wa najashi sarkin habasha yad'uhu ila al-islam yana gayyatarsa izuwa ga shiga musulunci ma'a amr ibn umayya tare da amru dan umayya ma'ana amru ibn umayya shi aka aika da wasiqar fa aslama kuma alhamdulillahi rabbil alamin najashi ya karbi musulunci wa qala har ma najashi yace law qadartu da na samu dama la an atihi da na samu damar in zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ataitu yace wallahi da na zo da haka shi ba za ka ce masa sahabi ba domin bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ba ta gane domin sun ce sahabi shine wanda yayi mai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi imani da shi ya kuma mutu akan me akan musulunci na ba ta gane duk da cewa wasu malaman sun ce a cire magana gani domin akwai sahabbai makafi kaman ibnu ummi maktum kaga makaho ne kuma sahabi ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yayi imani da shi ya kuma mutu akan sai suka ce kenan sahabi shine wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan imani wannan shine sahabi na fata an gane to idan mun dauki wannan tarifin na sahabi na jashi ma ya shiga ciki domin yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma karba addinin musulunci ya kuma mutu akan addini sai dai wannan riwaya ta cewa an rubuta wa najashi wasiqa ya musulunta ya ce ma da ya sami dama da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ce da'ifiya ibnu sa'ad ya ruwaice ta a cikin tabaqatul kubra mujalladi na 7 na 8 shafi na 98 zuwa 99 ta hanyar alwaqidi isnadun wannan wato riwaya da'ifun isnadi ne mai rauni fa islamun najashi thabitun amma musulunta shi najashi din tabbataccen abu ne najashi ya musulunta fa qad sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi wa najashi salla salatul gaib sallar wanda baya nan ya mutu a can kasar sunna ta habasha annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yayi masa salatul gaib kama fi sahihul bukhari kaman yanda ruwaya ta zo cikin sahihul bukhari fil janaiz cikin kitabul janaiz hadisi mai lamba ta 1334 imam muslim a cikin al janaiz hadisi na 952 hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma wa kataba ilai sanan manza allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa najashi wasiqa an yuzawwijahu umma habiba manzo Allah ya ce wa Najashi ka daura mana aure da Ummu Habiba. Ita Ummu Habiban tana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha da mijinta, shi kuma mijinta sai ya zama Kirista, kuma da ya zama Kirista ya mutu akan Kiristanci. Da haka matar tasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Najashi ya daura masa aure da ya daura mata aure da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a karfafa addininta. Wa kanar mimman hajara, ita matar tasa tana Ummu Habiba kenan, tana daga cikin matan da suka yi hijira ma'a zaujiha tare da mijinta Ubaidillah ibn Jahash. Sunan mijinta wanda ya zama Kirista Ubaidillah ibn Jahash. Fatanassara hunaka, sai ya shiga addinin Nasara a can Habasha. Wa mata nasaraniyan, kuma ya mutu a Kirista. Fazawwajahu an-Najashi iyyaha, Najashi ya aura wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habiba. Wa asdaqaha anhu, shine ya bada sadaki a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'a mi'ati dinar, dinari 400. Wa kana alladhi waliya tazwijaha Khalid ibn Sa'id ibn al-As, wanda ya zama waliyin aurar da ita din shine Khalid ibn Sa'id ibn al-As radiyallahu anil jami'. Wannan hadisin shi ma da'ifi ne. Ibn Sa'ad ya fitar da shi a cikin Tabaqatul Kubra mujalladi na 8 shafi na 97 ta hanyar Al-Waqidi daga Abdullah ibn Amr ibn Zuhair daga Isma'il ibn Amr ibn Sa'id al-Ibn al-Umawi. Qala, yace qalat Ummu Habiba, Ummu Habiba tace har zuwa karshe ilaq qultu, sai nace wa rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya roci wannan hadisin fin nikah a cikin Kitabun Nikah, hadithi mai lamba ta 2107 daga Ummu Habiba annaha kanat tata Ubaidillah ibn Jahash. Daga Ummu Habiba ita da kanta take ba da labari, tace da tana auren Ubaidillah ibn Jahash. Famata bi ardil Habasha, sai ya mutu a kasar Habasha. Fazawwaja an-Najashi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai man wato Najashi ya aura wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita. Wa amharaha 4000, ya kuma bata sadaki dinare 400. Wa ba'atha biha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma'a Shurahbil ibn Hasana, tare da sahabun nan Shurahbil ibn Hasana. Wasahul Albani fi Sunan Abi Dawud, wannan riwayar ta inganta, Albani ya inganta ta cikin Sunan Abi Dawud. Wa kataba ilayhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ilayhi man baqiya indahu min ashabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa Najashi takadda da ya aiko masa da waɗanda suka rage musulmi a can ƙasarsa cikin sahabbansa. Wa ya hamilhum, kuma ya dauki nauyin dauko su, ma'ana ya doro su a cikin jirgin ruwa. Fa hamalahum fi safinatayn, sai ya dauko su a cikin jiragen ruwa guda biyu. Ma'a Amru bin Umayya, tare da Amru bin Umayya. Fa qadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi khairin, suka iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi. Fa wajaduhu qad fataha, suka zo suka tarar har ya riga ya bude garin Madina sallallahu alaihi wasallam. Wana hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaita shi cikin Fardul Khumus, hadithi mai lamba ta 3136. Haka al-Magazi, Imam al-Bukhari ya kuma kawo wannan hadithin, hadithi na 4230. Imam Muslim cikin Fadailus Sahaba, hadithi mai lamba ta 2503, hadithin Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an. Wa ala hadha fa yazulu al-ishkal alladhi baina hadithi bin Mas'ud wa hadithi Zaid bin Arqam, kaga anan ne akan haka ishkali da aka samu, ma'ana rikicin da aka dan samu tsakanin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yazo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallaye masa sallama bai amsa ba, da kuma hadisin Zaid bin Arqam wanda su kuma sun kasance suna salla suna magana. Wa yakunu tahrimul kalam bil Madina, wannan sai ya nuna an haramta yin magana ga mai salla ne a garin Madina. Kaga da wannan muka fahimci iskalin da yake tsakanin hadisin Zaid bin Arqam da hadisin Ibn Mas'ud, wannan iskalin babu shi. فإن قيل فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قال قد قال ما حكيته عنه أن ابن مسعود أقام بمكة. فإن قيل إذن أكتي فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق wannan magana babu magana da ta kai ta kyau ba dan ibn ishaq kad qala ma hakaitu ya fadi wannan abin da na hakaito anhu daga shi ibn ishaq ba cewa annabuna mas'udin cewa abdullahi dan mas'ud aqama bi makkata ya zauna a garin makka qila sai aka ce kad zakara ibn sa'ad to ai kuma ibn sa'adin shi kuma ya ambaci annahu aqama bi makkata yasiran lalle kam abdullahi dan mas'ud da ya dawo daga hijira zuwa daga habasha zuwa makka ya dan zauna a garin makka kadan ba dadewa yayi ba thumma raja ila al-habasha ya sake koma zuwa habasha wa hadha huwa al-azhar wannan shine zance mafi bayyana ya dawo din lalle da aka ce aqama bi makka baya nuna cewa ya zauna kamar yanda muka karanta baya ya zauna a makka har zuwa hijira zuwa madina a ya zauna a makka amma bai dade ba ya kuma komawa habasha to daga habasha ne kuma ainihin wato ya sake yin hijira li'annahu lam yakul lahu bi makkata man yahmi saboda ai babu wanda zai bashi kariya a garin makka in ya dawo fatadammana hadha ziyadata amrin khafi ala ibn ishaq wannan sai ya kunshi wani ƙarin wani al'amari da ya buya ga shi ibn ishaq wa ibn ishaq lam yadhkur man haddathahu domin shi ibn ishaq da ya kawo isnadin bai fadu wanda ya zantar da shi ba wa ibn sa'adin shi ko ibn sa'ad asnadahu ya kawo isnadin wannan maganar ilal mutallib ibn abdullah ya kai ya jingina wannan isnadin zuwa ga mutallib ibn abdullah ibn hantabin فزال الاشكال والحمد لله ده wannan ne dan iskalin da aka samu ya zama ya kau mun gode wa Allah akan haka wa qad zakara ibn ishaq fi hadhihi alhijra aba musa al-ash'ari ibn ishaq a wannan hijrar ya ambaci abu musa al-ash'ari wa ankara hadha alayhi alwaqidi wa ghayru amma alwaqidi da wani waqidi sun yi wa ibn ishaq inkarin cewa a wannan hijrar hadda Abu Musa al-Ash'ari wa qalu suka ce kayfa yakhfa ala hadha ala man dunahu fadlan anhu tayaya wannan magana za ta zama boyayya akan wanda ma bai kai shi falala ba qultu laysa hadha mimma yakhfa ala man dunahu fadlan anhu yake ce a sai shi ibn al-qayyim yake cewa wannan ba wani al'amari bane da zai zama boyayye ga wanda bai kai shi ibn ishaq falala ba wa innama nasha'a al-wahmu inda kuskuran fahimtar ya taso anna abu musa al-ash'ari hajara min al-yaman shi daga yaman yayo hijira ila indi ja'far yazo har wajen ja'far wa ashabihi da mutanen ja'far thumma qadima ma'ahum sannan sai ya hadu tare da su gaba ɗaya sai suka rankayo suka taho fa'addabun ishaq zalika to shi ibn ishaq da ya tashi sai kirga hakan la abi musa hijratan sai kirga wannan abun da abu musa yayi a matsayin hijira kaji inda aka samu kuskura shi abu musa al-ash'ari baya cikin wanda aka yi hijira shi daga yaman ya taho da yaje sai ya riski su ja'far da sauran sahabbai daga can kuma sai suka rankayo sai suka taho tare shi ibn ishaq da ya tashi kawo labarin sai ya nuna cewa abu musa al-ash'ari da shi aka yi hijirar kaji shi kuma a hanya shi daga yaman ya taho kuma ya riske su anan shi kuma sai aka taho tare da shi walam yaqul innahu hajara min makka an gane ko fa addabun ishaq da aka ibn ishaq sai ya kirga zalika li abi musa ya kirga wa abu musa wannan mas'ala da abin da ya faru hijratun a matsayin hijira wa lam yaqul amma ai bai ce innahu hajara min makkata ba sai bai ce ai abu musa yayo hijira daga makka ba li yunkar alaihi dan ka ai masa inkari faslun wan hazal muslimuna ila an-najashi aminin fasalin da zai ci gaba ma'ana kar a ci gaba da bayani ka kosa sai mala ya ce to mun ya da zango to kuma ga wani fasali ya fasalin yake sai ya ce to kuma zamu ji yanzu dai hijira ta tabbata sahabbai sun je Habasha me ya faru a Habashan sai malam Imam Ibn al-Qayyim sai ya ce fasulun to bari mu maka fasali a dan sharuwa a koma gona kada labarin aitayi ka ji yaki karewa yanzu an bakka a can an gaya ma me ya faru sun yi hijira sun isa Habashan ko ba su isa Habashan ba da suka je Habashan me da me ya faru an karbe su ko an yi rejecting din su sai ya ce fasulun ga wani fasali wan hazal muslimuna ila an-najashi aminina musulmai sun karkata akalarsu zuwa ga najashi aminina cikin aminci shine in haza ay malal muslimuna musulmi sun karkata ila an-najashi izuwa ga an-najashi aminina cikin aminci fa ba'athat quraishun fi atharihim quraishawa fa dan ka san kutun gwilan mutanen nan yanda kaga kafiran duniya suna yi a yanzu haka ne ai sun koya ne daga wayancan su hada baki da wannan su hada da wannan kasar a gaya za ya afka muku ai dis wannan yana daga cikin strategy wayancan na farkon kun ce ba za su yi muku addini a garin ba sun ban muku garin kuma mutum ba zai tsira da addinin sa ba sun yo hijira sun tafi can kuma ana yi musu bita da kullun a kar a karbe su inda suka je da haka sun tafi can zuwa Najashi sai kuma Quraishawa suka tashi yan aike fi afarihim abu sawun sahabbai da suka yi hijira Abdullahi ibn Abi Rabi'a sun aika musu Abdullahi ibn Abi Rabi'a wa Amr ibn al-As da Amr ibn al-As bi hadaya da kyaututtuka cin hanci kenan lin Najashi ga Najashi bribe wato sai aka tunda suna da dukiya sai suka ɗebi dukiya mai yawa a matsayin kyauta suka ce aje a yi wa ba Najashi toshiyar baki wayannan bakin da suka zo wato terrorist ne da aka dawo da su an gane ko liyaruddahum alaihim dan ya dawo musu da su su ci gaba da yi musu azaba wata shaffa'u ilaihi suka kuma yi kamun kafa zuwa ga Najashi bi uzama ibadariqatihi da manya-manyan fada-fada dinsa an gane ko bribe din shi akwai wata kyauta ta musamman da aka ce shi za a ba to bai sani ba kan azo inda yake ashe wayannan fada-fada da suke manya-manya suke tare da shi duk an tura musu envelope kowa an tura masa fa aba zalik amma Najashi gaba kide yake karbar tayin da Quraishawa suka aiko masa da shi ta hannun manzannin su wato Amr ibn al-As da kuma Abdullahi ibn Abi Rabi'a fa washau ilai sun zo ne dan su zuga shi ma'ana sun zuga Najashi ila annahum cewa wayannan mutanen fa da ka karbe su a kasarka yaquluna fi Isa qawlan aziman tunda sun san Najashi Kirista ne sun san yana da alaka da Annabi Isa sai suka ce wayannan mutanen fa da suka zo kasar ka fa suna fadar magana mu ba za mu iya fadar ta ba game da Annabi Isa suna fadar wata magana mai girma akan Isa kaga ai kaga za a motsa shi tunda shi ma an taba addinin sa kenan suna batanci ko suna fadar me suke fada game da Annabi Isa yaquluna sai suka ce cewa fa suka yi innahu abdun wai bawa ne ga abin nan daban mamaki wai Isa bawa ne ka sanan ka tambaye su aqida suke nan Isa innahu abdun fastada'ahum kaji yanda ake al'amura Najashi sai ce a kira su wa muqaddamuhum Ja'far bin Abi Talib jagoran su wanda ya shige musu gaba suke biye da shi shine Ja'far ibn Abi Talib kaji jagoranci yanda ake in kun zo sai ku bar shugaba ya magana ba kowa kawai zo kuma kun zo da korafi ko kun zo da wata matsala kuma kowa mai magana ne ba a haka a tsari sai addinin musulunci da suka taho kowa zai iya bayani amma Ja'far bin Abi Talib shine shugaban su falamma aradu dukhul alai da suka yi nufin shigowa wajen Najashi kala Ja'far sai Ja'far sai ce yasta'dinu alayka hizbullah suna zuwa za su shigo wajen sai ce rundunar Allah suna neman izinin shigowa wajenka fa qala lil adhini sai na jashi ya ce wa wannan mai neman izinin qul li hadha li yu'idu isti'dhanahu sai na jashi ya gaya wani ya ce ka gaya wa wannan mai neman izinin ya sake maimaita wannan kalmar neman izinin da yayi kagan wani ne sai ya mazai canza da alama wannan istizanin shugaba bai ji dadin sa ba da hakan wani ne sai ya mazai gyara yace ga yawo wannan naji ina son in sake jin wace kalma yayi amfani da ita wajen neman izinin shigowa nan fa adahu ya sake maimaita ta falamma dakhalu yayin da suka shigo wajen Najashi kala farkon tambayar da Najashi ya musu mata quluna fi Isa kaga zigar ta shiga kenan ko so yake yaji an ce suna maganganu masu nauyi akan Isa alaihi salam sai ce me kuke fada game da Isa alaihi salam fatala alaihi Ja'far sadran min kaf ha ya ayn sad sai Ja'far ibn Abi Talib ya karantawa Najashi farkon suratul Maryam kago babu ayat da ta yi bayani game da waye Isa alaihi salam irin suratu Maryam ga ta kuma surar Maryam akwai maganar Mary kenan sannan kuma ga maganar Annabi Isa alaihi salam fa akhadha an-najashi yu'udan min al-ard Ja'far bin Abi Talib kawai sai ya kama karanta kaf ha ya ayyin sad ya ci gaba da yi yana yi sai Najashi ya dauki wani dan sanda ko dan itace haka a ƙasa wa qal da ya dauko wannan sandan ko itace a ƙasa sai ya ce maza da Isa ala haza maza da Isa ala haza yace Isa ma bai yi ƙari ba akan wannan bayanin Isa ma bai yi ƙari ba akan haka wala mithla hadha al'ud koda kwatankwacin wannan tsinken ko wannan dan karan da na dauka bai ba abin da ya bambanta magana ku da ta Isa alaihi salam fa khada yake cewa fatana kharatil bidariqatu haula to wayannan fada da suke kewaye da shi sai suka yi gauran numfashi an karbi dala ko an karbi ainihin wato envelope sai suka yi numfashi haka suka yi gauran numfashi an gane ko shine fatana kharatil bitariqatu haulahu qal wa inna khartum wallah yace ko kun yi ajiyan numfashi haka magana take na rantsa da Allah inji Najashi qal Najashi yace wa sahabbai idhhabu fa antum suyumun bi ardi ku tafi ku amintattu ne a cikin kasata man sabbakum garima wala duk wanda ya zage ku zai gurfana nan sai ya biya wannan zagin man sabbakum garima duk wanda ya zage ku sai mun ci shi tara wasiyum bilisanihim kalmar asiyum da yaran su al-aminuna amuntatu kenan shine mana idhabu fa antum aminuna sai ya ce fa antum siyumun wa qala lir rasulaini to ina kuma ambassadors na quraishawa ina abdullahi ibn abi rabi'a ina amr bin al-as wayannan duk daga baya sun musulunta sai ya ce to ina wadan ina makomarsu take yaya sakon da suka zo da shi me su kuma aka ce da su wa qala lir rasulaini sai Najashi kuma ya ce wa wayannan jakadu na Quraishawa law a'taytumuni dabaran min zahabin yaqulu jabalan min zahabin yace wallahi inda za ku bani tarun dutse girman dutse na zinare ma aslamtuhum ilaykuma yace wallahi bazan ba ku su ba bazan miƙa su zuwa gare ku ba ثم أمر فردت عليهم هداياهما sannan sai Najashi yayi umarni ya ce laptun kyaututtukan da suka kawo masa a mayan musu da kayan su waraja'a maqbu haini haka suka dawo guyiwa a sace suna cikin wato wulakanci suna cikin turbunewa da bata rai haka suka dawo dan ban samu abin da suke nema ba ina fata an gane wannan magana Imam Ahmad ya kawo ta a cikin Musnad Mujalladi na 1 شافي ندري بيو ندري زوى ندري بيو دعوكو حديث أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم الهيثمي أتكن مجمع الزوائد أتكن مجمع الزوائد مجلد نشدة شافي ندري شافي نعشرين دا هدو زوى عشرين دا بكوي شمايرو وشوانا إمام محمد ياتي رجاله رجال صحيح غير ابن إسحاق بند ابن إسحاق وقد صرح بالسماء أما شما ابن إسحاق يأي تسريه بالسماء يأتي شما ياجي قلت وسعه الشيخ شاكر على المسند الشيخ أحمد شاكر دي تحقيق مسندنا إمام محمد يأي انغن تونا حديثي سيمو سيا ونن قبر إن شاء الله بند موكرن تا إذا ما دي الله تعالى يبا ملادا كسكورن دمك يكوتن تبعن هرشي الله مدعوك وكين سركي غفر تامنا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله